Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa bada chakam kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin wani lauya dake aiki a ma'aikatar jin dadin rayuwar al'umma ta kasar Ghana. Abdurrahman Yusuf dake da tawaya a gadon baya ya zabi aikin lawyer don taimakawa ta kurorinsa masu bukata ta musamman akan maganar doka. To yau a ci gaban tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a Accra, Idris Abdullahi Bako, Malam Abdurrahman ya yi bayani kan wasu daga cikin muhimman matsalolin dake addabar na kasassu a kasar Ghana.
Kana aiki a wajen kula da zamantakewan jama'a wanda yake ire-iren mutane da suke fama da larura irin naka, kuna kula da su. A ganin ka wani matsaloli kuke fuskanta ko da ba kai ba masu irin wannan matsaloli a nan Ghana?
Ghana ya aka ne matsalolin da ke suke yin mutane kamar mu suke fi shine rashin support, rashin taimako a ganin ko dai na musamman da ya kamata a yi mutane kamar mu
daga gida ko daga gwamnati.
Ga gwamnati gida kuma akwai, amma mostly dai gwamnati kuma dai yana nashi, amma min ka duba ko wani abin da ake cewa yana ba mutane da people with disability kamar wani kamar ko wani 3% da ake ba a some district assembly as a common fund da ake bayar
ada bayan assembly saboda irin
a taimaka musu, a taimaka musu. Amma ka duba bai zuwa regular, sometimes ma yana shiga hannu district assemblies a duki ayi wani abu shi, ayi wani abu shi daban kuma abin kuma ba wani yawa yake da shi ba, ka gane ko. Sannan kuma lokacin da aka ajiye for instance disability law na Ghana da aka fashe shi 2006 for instance
2006
to cikin su an bada provisions masu kyau da an enforce those provisions in da ya taimaka sosai, amma har yau
abubuwa da aka yi suna da kyau,
suna da kyau
taimaka ma masu matsala
irin nan. Ka gane kuma for instance akwai wani abu kamar cikin wannan disability law da ke cewa kamar government ya provide free education for people with disabilities,
ya bada ilimi kyau,
amma ni na je school for instance har na kare ban samu wani taimako from government. Akwai wanga law yawancin mutane ba su sani ba, kuma ko ina nan ma yanzu law ya ce government ya ba da free education, government kuma bai specify ba ina za ka je ka duki, ka je ka tambaya ba a biya maka, where do you go to the minister of education ko ina za ka je, ka gane. Bayan pass law nan yana require kamar a come up regulations, ka gane, ko dokoki ya support a operationalize wannan law
tun da tabbatar da,
yes, ka gane ko. 2006 ba ka pass law up to now wannan regulation baya pass ba formulate wannan regulation ba balanta na aya a operationalize law. Misali kazo sometimes ko masu IT kamar companies in suka doki mutane masu irin wanga situation, government ya kamace ba su wani tax rebate ne, amma wannan duka an ce regulation ya zo ya spell out modalities kuma ba regulation,
to kaidoji ne ko ya bayyana wanda ya kamata a.
Sannan in company ya doki a person with a disability so ga tax ne ya kamace a bashi, amma saboda ba wannan regulation ko companies masu na son su doki irin mutane kamar basu aiko, basu da incentive for doing so, ka gane ko. So those are the things at the national level ka fahimce ni ko.
Zaka kai lawyer ne, kuma kana tare da wurin aiki da yake kula da irin mutane masu fama da nakasa. Yanzu ta ina ta wani bangare kake ganin zaka taimaka?
Yanzu ina collaborate da wasu mutane masu muna so, we are working on a policy, the regulation for instance, muna so push is now at the cabinet level, not try zuwa gaba ne. Amma abin da nake so nuna cewa kamin nin kare law school, I didn't know about this.
Ban san da haka ba,
shi da na shiga law na school na gane kamar there is should have been something like this.
Ko na abu ira.
Ha, regulation na 2006 up to now, how many years? Shekaru close to 17 years.
Shekara 17.
Ba regulation. Ta gani ya nuna cewa kamar gwamnatin na successive government a su yi kokari ba wurin da rasa. adult with those aspects. But kagani, those are apart from one, that mutum zai say wheelchair, for instance, is very expensive. Yeah, it's very expensive.
Na rada.
So those are the challenges. Asu saying kayan suna kawo ana tax na kai. In ka je kema za ka sai su ce wai import duties.
Za shigo da keke. Harajin da ake biya yana da tsada.
Na tsada.
Shi yasa ya bari shi da kanshi keken na da tsada.
Tsada. Mutum kuma mai jiki ne wanga situation kuma ba kowa zai afford kagani. So those are the challenges. Domin poverty, the disability, among talauci yana nakasar da mutane. Haka kuma nakasa kuma yana talauta mutane. Yasa ya kamaci masu irin wangan jarabtan da Allah ya musu ya kamaci gwamnati ya sa hannu da taimaka kagani ko free education ga parents kuma da suke da abin ga wards da suke da su yara masu yi wanda situation haka a taimaka musu.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin lauya Abdulrahman Yusuf dake Accra da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako, ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya. Thank you.